kowa zauren VOA. Inda a yau za mu tashi a inda Abdulrahman Sambo ke ci gaba da bayani akan batun zama ƴan ƙasa da kuma hanyoyin samun shedar zama ƴan ƙasa a ƙasar Ghana. Abdulrahman, gare ka.
Yawancin da ake kawo su ba su san tarihin unguwan ba. In dai da zo unguwa na da sarakai, akwai manya, ko da da kawo su a bi da su annun sarakan ko opinion su san tarihin unguwan. Tukunna su tambaya don unguwan. Assalamu alaikum.
Rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina mai suna na Ahmed Bari, ni ne national organizer na Tabitha Polaco International Ghana chapter na international. Yanzu shi Ghana kuma ni ne president Fulani Youth Association of Ghana. Ina mai honorable ne kuma na fira sosai a kan lokacin da sarauta yazo ne kuma fira da naje garin kama insha Allah. Ina mai dai as youth na maganan Fulanawa muka san abin da ke faruwa cikin daji. Tunda yau da safin da na komo from Ejura da Yeji. Abin da ke faruwa as at now yanzu hakan da muke magana zan ne ba da short story. Sakaran jiya naji na hadu da Fulanawa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitizing shi. Muna zo ne just within 1 minute ga lori ya bullo ba uniform a rika bindigogi macho macho. Mezo suka zo jikin lori na gi suka tan wake da nace nene suka budi suka ta koina na ka ce gudana hankali jin tambaye shi kaman menene wai inda Fulani yake duka akwai mugu mutum wurin nan yanzu sai saboda shi ka biyu ne ka zo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su ka na cin gabarai ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai sun suspect nace ina su ko suna praise wajen su kun an zo da sakara in ka ta magana da dai shorts abin da ke faruwa ma Fulani yanzu haka one batun document ban batun shi voters ID card lokaci election kai all the political parties ko da interested cikin Fulani an ce ko waje political parties duka an ja sai ko ni Fulani yayi after election ya kare immigration naka ce fito da ID fito da voters ID kasha sis a ce ke ba Ghanaian bane you can't be a Ghanaian because you are Fulani Ghana card ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently nga police akwai police da aka form CTU counter terrorism da wajen sabubuwa suna kamun suspected Fulanis and what they do they shoot them and kill them and they don't even give the bodies back to the families. As we speak there are more than 50 dead bodies da ba retrieve ba as we speak now mu haji wannan aside sarakai da indigenous ma yanzu haka sun adapt strategy sun ga kula na wuce shanayen su suna force kama shanayen su haji don ya zama Fulani bai da bakin magana mu na da wannan kuma aje and honorable inde care is not taken along the line inde Fulani za su strike mu muka san what is on the ground muna musu magana ko because yana da ji kana wuce da gadunka ko dai property ka azikin ka sai ka gan wani anne excuse my language recently sanding da zamu addu'a daga Zakoli Fulanawa nine aka kashe sanding gani 40 days za mu je har yanzu mutane uku kada ka kama mutane over 100 suka yi wannan abu me faru saboda mun zama Fulanawa to honorable abin da yake so kai garin manyan mu dake dangane da sarakai mu sani in dai ba duba an find solution ba wallahi abin da zai zuwa gaba bai da kyau abin da ke faru Burkina northern part of Nigeria duka ira kan gano ya fara assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Sunusi Ali Ahmed, waziri na Sarkin Hausawan Ankara. Duka maganan nan da aka yi an gwada irin kokarin da iyaye mu suka yi kakannin mu cikin garin nan, amma har wayo kaman ba yadda sakanin mu da suko indigenous na garin nan, be it Ankarawa, Asantawa, wane ne da wane ne, har yanzu kaman mu ba su yadda da mu ba. Ba su ke muna wannan kallo makaucinka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurda shi yadda shekaru 50 da shauran su har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yan waye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai baganganu ne da yawa yan waye mu da aka yi aikin soja akwai ni tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami su yi aiki akwai dan uwa shi ma soja ne ya taba gaya mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu an ba ku dama kuma kuna son ku kawo wadansu mene yake nufi ina ji wanda suka san labarin nan sun sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke daukan nauyi ko suke kula da labarin sallah Eid planning committee yan waye mu ankarawa masu kasa da suka musulunta da suka zana musu letter muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a ku je ku zana letter shi suka ce mu da garin mu za ce mu je mu zana letter to wanda suka ce ku garo letter su wa garin su bane sai sa me yasa ba yadda ba har yanzu yan garin ba su yadda da mu ba akwai wani abu da ya kamata mu yi da ba mu yi ba yasa muka duba nan kila akwai na aiki da ya kamata mu yi da sarakanmu, saboda sarakanmu da muke da shi kansu sarki miki daya kansu law zungo cinsin da muke da shi, akwai wasu sarakan ba su da irin matsalolin ga da muke da shi, ba su da shi ko me suka je neman ara musu, to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi, shi yasa naji na tsaya nan sarki shi ma wannan wuri addu'a na.
Sunana Mustafa Saleh Galadima Fulani Greater Accra. Manyan sarakuna yayannina da kannina yan waduka to shinkara kuma assalamu alaikum. To abinda aka fadi duka gaskiya yanzu go muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate. Ana yi ne saboda ka zama dan zango. Maganar muke ga ai magana da yau an kaje passport a ce kai one tribe ne kai menene. Amma muka duba form su mu na passport ba tribe ciki. Ba tribe ciki. Gana forms mu duka tun kamar lokaci a can baka cire wannan ba tribe. Da muke yara passport akwai tribe yanzu ba wani. Amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe. Abinda akwai place of birth inda aka haife ka. The second thing is hometown. To ban sani ba ko Ghana muna da different dictionary. Mu fadi da kanmu gaskiya. Don in ka je website dictionary, hometown ne where you grew up and have your principal address. Ko aje check. That's the meaning of hometown. Na yi wanga daga passport office. Aka ce wancan na fito Bako, nace ban san sawan ba. Nace wani Fulani ne Accra na fito, kuma mu ba mu zo mun ga gari ba. Mun zo mun kafa gari ne. Wannan fi kakana mutu 1903. To da suka zo da suke kwana da kunama da mini cikin Accra ina kuke yau ya zama gari, wani ya doko bagin shi North ya zo yana cewa ni dan gari ne, kai ba dan gari bane, kai ka zo ga gari, mu ba kakanni manzo sun ga gari ba, su ne sun kafa gari ne, kuma kasuwan da ke Ghana duka cikin zango yake, mu yan zango mu muka kafa ka gani. So shi authority ku duba ko za a reorientate officers mu to know the meaning of hometown. Hometown is not about ethnicity, it's where you grew up and have your principal address. Naje kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance wai mu foreigners muna health insurance, kin ce ko shaka tambayar wa ba na fito Ghana, kin ce a she ma zai ce bank eh, kin ce tambayar wai ina ba na fito, kin ce ba na fito Gold Coast, she ta shiru, she da ce obadi port mi ga Gold Coast, she tana utano jami, she wani ce mata nuno utano nuno na kobwe, kin ce da ka fi baba na ba Ghana ni aka fi ni Ghana ya ni na Gold Coast aka fi su. So your authority kaman kana dan wana ya fadi abdewa na tafiya balle zo kam namu Fulanawa ba mu son gobe cikin zaman lafiyar da muke Ghana ya zama wani abu, amma so shi ai kokari a duba ya so duba. Thank you
yaro kan samari. Assalamu alaikum. To da farko dai sunana Muhammad Mahfuz Bashir daga unguwar Fadama. To mun ji dai maganar da kowa ke fadi, yayi kama da maganar da nake da shi, yayi kama da maganar da wani mazai tashi fada. Da yake abinda muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne, ba wani garin da ya zama namu banda Ghana. Mun bar nan mun keta boda mun je Togo ma za a nuna mana bambancin kabila, balle ma muka keta boda muka je can Najeriya inda ake cewa nan muka fito. To zango dai sai mu ce ya kunshi abu dewa, abinda Bature ke cewa melting pot. An fito ko daga ina an zo an hadu, yaren Hausa ya goge kowane Hausa da kowane yare, an zo yare guda ne ake ci, za a samu aibe ma Hausa ne yake yi, a samu ba an kare ma Hausa ne yake bejin an karancin ma. To yanzu an ce mu mutanen zangon ba Hausawa bane ko menene, sai sa ni question biyu nake da shi, farko zuwa ga lawyer, na biyu kuma zuwa ga coordinator. Na farko shi zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama Ghanaian. Na biyu zuwa coordinator, wani mataki ne gwamnati zai dauki wannan abun ya iya magance mana wannan da muke da shi, tunda mun zo mun zauna mun yi magana da yawa, mu sarakan zango da sarakan zango nan sun zo sun fadi ma gwamnati kaman ga abin da ke damu. Sarakan zango ba za su iya zuwa su te passport office sai sun zo su yaki da su ba don a magance musu wannan. Gwamnati da namu ne mu mutanen zango da kowane mutum in Ghana, sai sa je zauna ya nade hannu shi ne ya ce kaman wayancan mutane na da wayancan ba mutane na bane ko ya za a yi. Assalamu alaikum.
Baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An hasasa protocols da dama, ni ma ina son sai aka wannan protocol yi magana. Sunana Abubakar Garba Usman, harkan Fulani mu ne harkan Fulani, don ga cewa kaman mutum Fulani ya yawa, waziri nake wazirin Fulani na Accra, sa'an nan kuma shugaban Fulani su duba gaba daya. Na ma abinda akwai shi magana na zuwa ga lawyer. Ina mai akwai wata doka da ke gwadawa kaman waɗanda ke cikin ƙasan Ghana ta samu 'yancin kanta
sun zama mutanen gana. To ina so in tambaya da aka kawo Citizens Act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan. Sa'annan na biyu, akwai abinda United Nations High Commissioner for Refugees suke ce mai statelessness. Idan mutum aka haife shi wuri, idan ya kasance inda ya sani kenan, ba inda ya sani banda wannan wuri, dole ya kamata kasan ta yi da cewa kamar shi ma dan kasa ne. Ina mene karshen binciken da nayi, Ghana bata rattaba hannunta kan wannan doka ba. Shi yasa idan Ghana bata yi ba, me yasa Ghana bata yi wannan ba? Saboda wayansu mu cikin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kama ana gwada mu yanzu wani wariya ko wani kiyayya, shine cewa kama ku yi min gafara. Tarihi na sa mutum ya yi wani magana. Shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da ya samu dan zango. Shi yasa in wani bai taso yana kai hankulan mutane wannan wuri, ana magana da bai kamata ayi ba. Shi yasa ana wara'ayi ina gani wanga magana na wurin lawyer karshe magana na mutuna cewa kaman nan ga Cote d'Ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi. Shi yasa ba mu son irin wannan abu ya afku a wanga kasa.
Honorable Minister, shi mai godiya da kiran da kai zuwa nan ga abu biyu nake son address taruwan da muka yi. Na farko personal experience, abinda ya sa kuma wannan personal experience nake ganin kamar yana da important. Ina tsammani current government mu for a long time muna year of return nan, ina tsammani especially African Americans, African Europeans ko Afro Europeans da yawa sun zo kasan ga, kuma ina tsammani tourism industry ya benefit sosai. Amma personal experience da ni na samu nake so mu kawo hankali mu kan irin ababen da ke samun mu daga zango. It's not just limited to mu da muke cikin kasan, yana affect even yayanmu ma da muka haife daga Turai. Akwai yayana wannan nake bin bayan shi, diyarsa mace Azumi, an haife ta Belgium. Ita da kanta ta embrace Ghanaian citizenship, ta je don dual citizenship is allowed, ta je embassy daga Belgium sai ta apply for Ghanaian passport. Aka ba ta ran da aka ba ta kira ni nan ni na nan tana cin ta ji dadi da ce ta samu passport. Fast forward ta zo holidays because mu duka da muke haifuwa Turai muna so yayan mu su zo gida. Gida kuma shine Ghana, gida shine Accra, gida shine Kauli for example. Sai ta zo gida, passport ya mutu ta yi ta expire, ta san nan gade tun da nan gida ne, is going to be much more easier ma ifi daga Belgium. Ta je passport, kai sai from passport office, immigration office ta je. Excuse me, umman ta Baturiya ne, baban ta yayana ne, bakin mutum ne African. Yanzu an kai ta immigration, ta kira ni ran ta ba tana kuka, na ce ta sa kan speaker. Sai wani officer, wai yeah, ba su shi ma, ya ce su yi magana, anyway, ina hanya zuwa ma dan zo immigration. Sai ce yeah, what do you have to say? Sai ce an wai yega. Sai na ce mono ke you are a great grandfather, Mamman Tumbuktu. Amma ya ke kawo shi ko wa ne dai. Su aka sa ka san kawai a nusu. Sai ita kuma an fita daga Belgium. And ita kuma nan muna year of return. Muna encourage wanda they don't have any connection whatsoever to Ghana. Muna presume kaman wasu kakanni. To this is a case wanda ga kakanta ga babanta ga wanda ya fi babanta. Wanda ya fi babanta dukkan su they are quite sure su ne su gwada address cikin Ghana. And we are discriminating against. So I want us to look at, but aside on the governmental aspect, kuma, come on, productivity mu as citizens of Ghana, both home and abroad, with these ashes, no muna cut off potential sumu. No muna actually muna show experts to do. She's a lawyer, qualified lawyer, tied to the UN in Switzerland. These are the kind of people we need here. But dual treatment in Lagabata is going to be a traumatic experience for her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So I've been looking at na gani am dey say no be you on the angle so the money but to local abin ya, but I want us to see the economic aspect, the future development aspect and potentials as a nation, as a developing nation. Mun kuma one hand muna stretch muna kira mutane mu. On the other hand, and secondly, ina the question but send the court to where and ina saman dan wani waziri ya batun nan. If I'm not wrong, Mun achieve independence as a nation on the 6th March. And I presume, come on the 5th March, 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwawu, that we were all British subjects. So, now, what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen. Because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from British subjects to all of us being in this territory and Kumamusa independence and Kuma first constitution actually Kowadeke within this territory is a citizen. Mudem over about 200 of years, ma. Just this 57.
Anang zamu dasa aya ayo. Sema kongobe idan Allah ya kai mu zamu dora. Amadadin jagoran shirin daga Ghana, Muktar Ridwan Abbas, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.